Da sanyin safiyar ranar Alhamis 14 ga watan Satumbar shekarar 2023 ne ƴan Najeriya suka fuskanci daukewar wutar lantarki biyu bayan da injin samar da wutan kasar ya ruguje gaba daya kamar yadda kamfanonin rarraba wuta da dama a cikin kasar suka tabbatar. Tunda ƴan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata gwamnatin kasar ta dauka don kawo ƙarshen matsalar.
Sunana Koyibo Harrison. Wannan National Grid collapse is become something normal. A da muna the generator muna siyan mai da diesel amma dai yanzu ina kudin da za su yi mai da diesel to yanzu ni na duba wai irin wannan ba zai iya ba so na je na fara amfani da solar kuma I've been using solar ya kusa shekara 10 kenan and gaskiya it has helped me ni na gan kamar government ya kamata su sa kudi a cikin wannan solar abubuwa amma ma mutane dan kudi su siya solar power a gidansu at least they are to take care of some of their needs while government su duba yanda za a gyara wannan national grid su sai
sunana Bashir Musa Usman kya matsalar rashin wuta da yake damun Najeriya abu ne da yake ya ci mana tuwa kwaya ya kai ga lokacin da za a ce duk sa'an da babu wuta babu ruwa kuma babu yadda za a ce jama'a ta ƙasa za su iya zama babu ruwa yanzu haka ana sayar da diesel 950 naira akan yadda ake sayar da shi back in May 2023 650 naira per liter to yanzu duk wanda yake kasuwanci duk sa'an da babu wuta ya shiga ta haula saboda haka muna yi wa gwamnati cikiya sai da zasu samu su shawo kan wannan al'amarin.
Malama Aishatu Abubakar mazauniyar unguwar Mabushi a birnin Tarayya Abuja ta ce
gaskiya an aka dauke mana wuta tun da safe ba a kawowa sai da daddare sannan idan zaka je aiki ga yara kullun su muna operator akan diesel gashi da tsada in solar ne wani zubin ma akai ta ruwa solar din ma zaka ga kaman baya yi kuma fita shine gaskiya ya kamata gwamnati ta samu tsayayyen mutum wanda zai tsaya ya duba wannan al'amarin saboda shi yasa ai aka kawo ɗan rufai kuma kowa ya sani cewa ɗan rufai tsayayyen mutum ne gaskiya wannan al'amari a duba saboda duk inda za a yi idan ba tare da an samu wuta ba an masana'anta ba za su iya yin aiki ba
a nasa bangare kwararre a fannin makamashi Dr. Yakubu Sani Wudili ya bayyana cewa za a iya maganin wannan matsalar
kadan daga cikin hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan matsala ta rushewar hanyar samar da wutar lantarki shine na farko dai sai an yi investing akan su kansu hanyoyin samar da wutar da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo da kuma wurin da ake generating wutar sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani sannan abu mafi muhimmanci shine a yi abinda ake cewa diversification na energy sources wato an samar da hanyoyi irin na renewable energy harkar hasken rana na iska da hydro na ruwa idan ya zama ana generating wuta ta waɗannan hanyoyi to zai taimaka zai zama ba duka nauyin al'umma da kamfanoni ba dorawa shi national grid din ba wannan zai taimaka masa wajen ya zama ya dade ba a samu irin wannan matsala ba abu na gaba shine sai an rage cin hanci da rashawa a fannin wutar lantarki din
a cewar alƙalman kirdiga daga kamfanin TCN Najeriya ta fuskanci rukujewar babban hanyar samar da wutar lantarki a kasar da akalla sau 46 tsakanin shekarar 2017 zuwa 2023 Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya